mumanta. Bani wanda bayi wa al'uma. Luluna, naka naka, kaura ikon Allah.
Naya na bige sai kaura, na bige sai kaura, sai kaura Bauchi. Sarkin wasan sai kaura, sarkin wasan sai kaura, sai kaura Bauchi. Naya na bige sai kaura, na bige sai kaura, sai kaura Bauchi. Sarkin wasan sai kaura, sarkin wasan sai kaura, sai kaura Bauchi.
You don't win, you don't win, you don't win no.
Hey,
you don't win, you don't win, you don't win no.
Hey,
ko ina kaje kaji ana ta sai kaura. Ina kaje kaji ana ta sai kaura. Ina suke nace ƙaryan su taruwar banza kashin biri bata taki ai ƙaryan su ai mun gan su kuma ka gan su ai sun kasa
ƙaryan mahassara ta Allah ba ta su ba sun so ka fadi Allah ne ya daga ka komi kaifin adda ba ya saran karfe
aure ikon Allah wurin sai kaura
sai kaura sai kaura sai kaura Bauchi. Sarkin wasan sai kaura, sarkin wasan sai kaura, sai kaura Bauchi. Naya na bige sai kaura, na bige sai kaura, sai kaura Bauchi. Sarkin wasan sai kaura, sarkin wasan sai kaura, sai kaura Bauchi.
You don't win, you don't win, you don't win no.
Hey,
you don't win, you don't win, you don't win no.
Hey,
ko ina kaje kaji ana ta sai kaura, ko ina kaje kaji ana ta sai kaura.
Sake muri gana fito zan yi raddi wasu shirya ba sun zo da taliya da dan buredi mun gane kayan marayu ne indomie da makaronin ma na corona ne wai har da dan bargo da dan gwanjo sun dauka cin gwamnatin kasuwan CNC ne kai maganan dan kasa ake waye jemage ya koma sana'an jirage ya rinka yin shawage
indomie yo jemage
ana ta sai kaura ko ina kaje kaji ana ta sai kaura
chau 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 chau
kauce ta ma
shaka baka ta gubi ikon Allah ina maza suke sun ganka sun dare Bauchi sai dan gari dakalin ma jina kowa ya hauka sai ya zame kai nuwa da shan Allah doza sarkin
we no go win but I see the pen dem e dey sweet us we don't move
na no bige sai kaura na no bige sai kaura sai kaura Bauchi. Sarkin wasan sai kaura, sarkin wasan sai kaura, sai kaura Bauchi. Naya na bige sai kaura, na bige sai kaura, sai kaura Bauchi. Sarkin wasan sai kaura, sarkin wasan sai kaura, sai kaura Bauchi.
Kaura ya ci su,
eh,
ya sha su,
eh,
ba da magani ba iya wane.
Kaura
ya ci su,
eh,
ya sha su,
eh,
ba da magani ba iya wane.
Injina na musamman Honorable Commissioner Abdulrazak Huzaki, Honorable Faruk Mustafa,
Kaura,
Inspector Ruth Maila, Allah Ubangiji ya kara muku girma da daukaka. Sakonni da shi mai girma gwamna yake ba ku kuna isarwa domin ci gabar jahar Bauchi. Allah ya yi albarka. Kun gode.